a takaice Muhammad Lalo, abinda ake ciki shine hukumar zaben Najeriya Jihar Imo ta bayyana sakamakon zaben gwamna da aka gudanar jiya, inda ta bayyana cewa misali Musa Rochus Ole Okorocha na jam'iyyar APC shine ya lashe zaben da aka gudanar, inda ya samu nasara a kananan hukumomi 20 daga cikin kananan hukumomi 26 da ake da su a jihar. Wato ya samu kuri'a 416,000 da 966, yayin da kuma abokin takararsa wato tsohon mataimakin shugaban majalisar wakilan Najeriya Musa Emeka ya samu kuri'a kamar 320,775, wanda ya nuna cewa shi Rocha Zokoroti shi ne ya samu nasara a wannan zaben. Kuma shi dan takarar gwamna a tutar PDP an ce da sakamakon zaben.
Yayin da yinto babban birnin na Oweri yake a nan jihar ta Imo.
To halin da ake ciki yanzu Malam Mahmud shine birnin Oweri ana ci gaba da gudanar da bukukuwa da ke nuna murna dangane da nasarar da shi dan takarar jam'iyyar APC ya samu Rochus Okorocha.
To a can jihar Abia kuma waɗanne irin rahotanni kake samu?
Kamar a jihar Abia kuwa hukumar zaɓe ta bayyana wato sakamakon zaɓe a jihar, shi ma zaɓen da aka gudana a jiya, inda Musa Ekezi Impazu na jam'iyyar PDP ya samu nasara wato lashe zaɓen da wato yawan kuri'a 264,713, kamar yadda hukumar zaɓen ta bayyana. Yayin da kuma ya doke abokin takararsa na jam'iyyar ABGA wato Musa Alex Uti, wanda ya samu kuri'a 180,882. Kuma bisa bayanan da muke samu a can jihar ta Abia, ana ci gaba da gudanar da bukukuwa, sai dai kamar shi dan takarar jam'iyyar ABGA din Musa Alex Uti bai amince da sakamakon zaben ba, dan haka ba mamaki nan gaba su dauki mataki na kotu ko kuma wani makamancin haka, kan babu wani tashin hankali musamman ita babban birnin Imo wato birnin Owari yana nan ana ci gaba da gudanar da shagulgula. Sannan kuma rahotanni da muke samu dake fitowa daga jihar Abia su ma babu komai na tafiya da kamar yadda aka saba, sai dai kawai waɗanda suka samu nasara a wannan zaben shine suke ci gaba da gudanar da shagulgula.